a yau alhamis biyu ga watan Nuwamba na shekara 2017 a cikin labarin wasannin namu na yau za mu kawo muku irin wayar da aka toya a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai UEFA Champions League na shekara 2017-2018 a matakin wasan rukuni zagaye na biyu inda jiyan kungiyoyi guda 16 da suka fito daga nahiyar kasashen turai suka kece raini za mu kawo muku yadda ta kaya da kuma yadda zaman jadawalin teburin yake a kowane rukuni. Za mu fara da rukunin E inda kungiyar ƙwallon kafa ta Sevilla na Spain ta samu nasara kan kungiyar ƙwallon kafa ta Spartak Moscow na kasar Rasha da ƙwallo 2-1. Kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool na kasar Ingila ko ta doke kungiyar ƙwallon kafa ta Maribor ne na kasar Slovenia da ƙwallo 3 da nema. A wannan rukuni dai kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool na kasar Ingila take jiran ragaman da maki 8, sai kungiyar ƙwallon kafa ta Sevilla na kasar Spain take maki mataki na 2 da maki 7. Spartak Moscow ko tana mataki na 3 da maki 5, sai Maribor take mataki na 4 da maki 1. Idan muka koma rukunin F kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Napoli da kasar Italy, a kasar Italy ta sha kashi a hannun Manchester City da ƙwallo 4-2. Ita kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Shakhtar Donetsk da kasar Ukraine, a Ukraine ne ta samu nasara akan Feyenoord da ƙwallo 3-1. A wannan rukuni dai kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City na kasar England take jiran ragaman da maki 12, sai Shakhtar Donetsk take mataki na 2 da maki 9. Ita kuwa Napoli na kasar Italy tana mataki na 3 ne da maki 3, sai kungiyar ƙwallon kafa ta Feyenoord suke mataki na 4 ba tare da maki ba. A rukunin G, inda kungiyar ƙwallon kafa ta Porto na Portugal ta doke kungiyar ƙwallon kafa ta RB Leipzig na kasar Jamus da ƙwallo 3 da nema. A kasar Turkiya, Basaksehir ne suka canjar 1-1 tsakaninsu da kungiyar ƙwallon kafa ta Monaco na kasar Faransa. A wannan rukuni dai kungiyar ƙwallon kafa ta Basaksehir tana mataki na 1 da maki 10, sai FC Porto da maki 6 a mataki na 2, RB Leipzig tana mataki na 3 da maki 4, ita kuwa Monaco na kasar Faransa tana mataki na 4 da maki 2. A rukunin H kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham ne ta toshe kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ne rike da kambun wasan da ƙwallaye 3-1 a jiya. Ita kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Borussia Dortmund na kasar Jamus ta tashi 1-1 tsakaninsa da Apple ne na kasar Cyprus, yayin da kungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham take jiran ragaman teburin da maki 10, ita kuwa Real Madrid tana mataki na 2 ne da maki 7, sai Borussia Dortmund take mataki na 3 da maki 2, Apple na goce tana mataki na 4 ne da maki 2. Haka kuma a yau kuma za a koma gasar cin kofin na European League, wato wasan kasa da UEFA Champions League na shekara 2017-2018, shi ma a matakin wasan rukuni, inda kungiyoyi 48 ne wanda suka fito daga nahiyar ta Turai za su gwabza a tsakaninsu. Ga wasu daga cikin wasannin, da misalin karfe 7 na dare agogon Najeriya, Ekaterin za su karɓi bakocin AC Milan, sai Slavia Brahas fafara da kungiyar ƙwallon kafa ta Villarreal, ita kuwa Lyon za su barje gumi ne da Everton, sai kuma kungiyar ƙwallon kafa ta Ludogorets za su barje gumi da Sporting Braga. Apollon Limassol za su fafata da Atalanta ne, sai Istanbul su karɓi bakocin Hoffenheim, yayin da kungiyar ƙwallon kafa ta Lokomotiv Moscow za su barje gumi da Sheriff. Young Boys a gida za su fafata da Dynamo Kiev ne, yayin da Hoffenheim za su barje gumi da Zenit. Ita kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Rijeka za su fafata da Osvayoyin ne. Maccabi Tel Aviv za su karɓi bakocin Astana. Da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya, ko Atletico Bilbao na kasar Spain za su fafata da Osasuna, yayin da kungiyar ƙwallon kafa ta Lazio za su fafata da kungiyar ƙwallon kafa ta Nice. Sauran wasannin ko sun hada da Rosenborg a gida za su fafata da Zenit, sai Hertha Berlin su karɓi bakocin Zürich. Ita kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal za su fafata da Craven na Nice. Kungiyar ƙwallon kafa ta Colin su fafata da Bate Borisov, yayin da kungiyar ƙwallon kafa ta FCSV da su karɓi bakocin Hafulishiya zai sheba. Ita kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Victoria za su fafata da kungiyar ƙwallon kafa ta Olympiacos Marseille, sai kungiyar ƙwallon kafa ta Salzburg su barje da gumi da kungiyar ƙwallon kafa ta Frankfurt. Wayannan su ne wasannin da za a fafata a yau din. Daga nan kuma za mu koma ɓangaren labarin club da club, inda a yau din za mu leƙa kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City na ƙasar Ingila kan ɗan wasan gabantan nan Sergio Aguero, inda a jiya ya kafa tarihi a kungiyar ta Manchester United, wanda ya zamo ɗan wasan da ya fi kowane ɗan wasa a kungiyar zura da ƙwallaye a raga. Sergio Aguero ɗan shekara 29 da haihuwa ɗan ƙasar Argentina ya samu nasara ne a wasan da kungiyarsa ta yi da kungiyar ƙwallon kafa ta Napoli a jiya 1 ga watan Nuwamba na shekara 2017 a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai, UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni zagaye na biyu, inda kungiyar kwallon kafa ta Manchester City din ta bina foul har gida ta doke ta kwallo 4-2. Dan wasan ya shi ya jefa kwallo ta uku a ragar kungiyar kwallon kafa ta Napoli a cikin mintuna na 69, haka ya bashi jimillar kwallaye 178 a kungiyar a wasanni daban-daban da ya buga wa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City, inda ya karbi ragamar daga hannun tsohon dan wasan kungiyar ta Manchester City mai suna Eric Brook, wanda ya jefa kwallo 176 a wasanni 528 da ya buga wa kungiyar ta Manchester City a wasanni daban-daban tun shekara ta 1928 da kun zuwa 1936, kimanin shekaru 80 da suka wuce. Iya abin da ya sabo kenan daga nan dandalin VOA. Huta lafiya.